ta wuce ko ta kallanta yi kamar ma'in mace zuci zafi take kamar rai zai fice jiyo ki kallan dan Allah kar ki wuce kin yi kyau kalar ki diyan dan yake nema kana da kyauta ki ta bayyana surarta muryar ta na iya dauke tunanin mai saurare ma Lacheta, Kibaria, Jimmy, Edita, the dog and the center if it was come. I'm okay, Sena, take him in America. Chikawa, as what you saw, take Saka. She has not a bit of a yitata. Come.